بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركم مدساكي أدواء أتكي من مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب وانديك أتكي مكرن تسي إجادي أبرنين مقرن جمهوري النيجر أيها من أران اللاربة 28 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1446 hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya har ila yau dai muna cikin karatun littafin nan namu mai suna Ashru Qawa'id fi Tazkiyatin Nafs ka'idodi guda 10 wa'inda suke da alaka da tsarkake zuciya والنفر ببن مالمي الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر الله ملوك كين سركية كأرام شلافية أدرسين ديك باتا منزي أكرشان قائدة تقوس زام فارا أيو إن شاء الله دي قائدة تترى سيديك عنشي غوانا قائدة أكواني كسكري دمكي نا بيان متكلمة بعد ديبا أدرسين ديوتي نكرشي ina da kyau mu dawo mu saki bayanin ta daidai abin da yake daidai da kalma din kuskuren da muka yi a daidai inda malam yayin bayani yace fa innahum akhbaru alayhi min al-jarh kuma da kyau mu saki fakara din malam ya ci so bayani sai yake cewa fa'al al-abdi takhayyur julasa saboda kaman wance kaida ta takwas ita ce wanda malam yayin mata laqabi da zaban wato abokan zama sannan kuma da tsinto abokai waɗanda suke na gudanar da rayuwa to a ƙarshen malam bayan yayi bayanai da ayoyi da hadisai da ya kawo sai ya ce fa'alal abdi tafajjurul julasa yana akan bawa ya zabo abokan zaman shi alladhina yu'inuhu 'alal khair wa inda zasu taimake shi ringa aikata alkhairi sai ya ce fa innahum a'zamu asbab tazkiyati nafsihi wa salahihi saboda wa'innan abokan zama din su ne mafi girma daga cikin sababban da zasu sa ya samu tsarkin zuciya kuma ya samu gyaruwa sai ce wa an yi hazara khulata ash-sharri sannan ya nisanci takuduwa da mutanen banza wa julasa al-fasad da kuma abokan zama wa'inda suke masu banna a ban kasa sai ce fa innahum akhbaru alayhi min al-jarh saboda wa'innan sun fi hadari akan shi sama da wata cuta da ake ce ma al-jarh mu a bayanin da muka yi darasin da ya wuce sai muka siffanta cewa hatsarin da mutum zai fuskanta shine yake daidai da tahiyyar da mutum zai yi akan hanyar mara kyau a daidai lokacin da takalmin shi bai da ƙarfin da zai iya bin wannan hanyar to bayan komawa da shugaban karatun da muka yi sai muka gano kuskuren da muka yi wannan kuskure daidai kalmar aljarab aljarab ba wancan magana ake ba akan takalmi ko kuma rashin shiryawa shine tafiyan aljarab suna ne na wata cuta wadda take kama dan adam wadda in ta kama mutum takan hana shi barci a cikin dare saboda zai zata ringa sa shi yana susa ne kaman wasu kuraje ne suke fito ma mutum a jiki in suka fito mishi a nan to daga lokacin da ya taba nan kuma eh ya taba wani waje to a can ma za su fito sannan kuma ba su tashi damu shi sai dare yayi in dare ya su fara kaikai zai shiga susa to wanda yake susa cikin dare kuma ai babu shi babu barci to wannan suna da hatsari ga rayuwar mutum irin wannan cuta ta yi daidai a kira ta a Hausa da kaman irin farankama da kuraje ne suke hutuwa mutum a jikin shi gurare daban-daban sai ta zame shi kuma da susa ta yadda da ƙarshe sai a yi ta magani a ji likita a yi shiru daga ƙarshe ma sai an kai ga fawwala ma Allah al'amarin sai Allah ya taimaka a samu sauƙin sa yadda akwai wasu magungunan da ake iya samu to malam ya siffanta wa'innan munanan abokai da munanan abokan zama da cewa sun yi hatsari ga mutum sama da wannan cuta Allah madaukakin sarki yayi mana jagoranci. Malam sai yake cewa alqa'idatu tasi'a, darasin mu na yau shine ka'ida ta 9. Littafin mu shine ka'idodi guda 10 wanda suke da alaka da tsarkake zuciya. A yau ina tunanin insha Allah zan iya shiga cikin ka'ida ta 10 ko da mu karasa ta gaba daya. Ka'ida ta 9 malam yake cewa alhadaru min al'ujubi wa liqtiradu bin nafs. Daga cikin ka'idodin da za su taimaka ma bawa ya samu tsarkin zuciya shine nisantar jiji da kai da kuma ruduwa da kanshi. Mutum ya nisanci jiji da kai a cikin al'umma. Kada ka ringa jin kai wani ne, kada ka ringa shiga cikin mutane ka ringa ganin kai wane kake sabanin sauran jama'a. Sannan kuma al-igtiraru bin nafsi shine mutum ya ringa ruduwa da kanshi. Ruduwa da kai kuma tana zauwa ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutum wata ni'ima. Allah ya maka ni'ima ta ilimi, ka san wani abu a cikin addini, malami ne kai, sai ka rudu da wannan, sai ka ringa ganin ma a cikin al'ummai babu wanda ya san Allah da manzonshi sama da kai, babu wanda yake bin Allah 100% sai kai. Kai kowa ilimi, kai kowa kusanci da Allah, wannan rudu da kai ne. Malam ya ce to ka'ida da take taimakawa mutum ya samu sarkin zuciya sai ya nisanci wannan. Sai malam ya kawo mana aya a Qur'ani kamar da yanda ya saba, din ya faɗi ka'ida ya galibi ya kan buɗe ta da aya a Qur'ani. Sai ya ce qala Allahu ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah madaukakin sarki da kanshi wannan bayani yake cewa wala tuzakku anfusakum, kada ku tsarkake kawunanku. Tsarkin kai shine lokacin da ka shiga cikin al'umma ka ringa jin kafi su da wani abu wanda yake na tsarkaka, na kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada wato ku tsarkake kawunanku, huwa a'lamu biman ittaqa, ai Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani da wanda yafi kowa tsoron Allah a cikin. Dan tsoron Allah ba a baki yake ba, tsoron Allah ba a cikin halshen ka bane yake ballanta naka lokacin mutane ni na ina tsoron Allah ko kuma ni nan malami ne, ni nan baku san matsayina, ni wali ne, a duka ba anan ba take. Allah shine mafi sanin wannan, saboda wani abu ne da yake da alaka da zuciya. Sai Allah ya ce kada ku tsarkake kawunan, ba a so mutum in ya shigo cikin mutane ya ringa gwadawa shi wani ne, ba a so mutum in ya shigo cikin mutane ya ringa kwatantawa mutane cewa ya yi su matsayi kuma ya yi su wato daukaka. Wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Shine malam yace fa naha Allahu azza wa jalla an madhin nafsi. Sai malam yace shine a wannan ayar Allah yayi hani an madhin nafsi, daga yaban kai. Yaban kai lokacin da ka shiga cikin mutane ka ce kai in ba dan mu ba ai da su wani sai shiga uku, wannan yaban kai kenan. Allah ya hana wannan. Sai ce bima ya dullu ala zakatiha wa salahiha, kada mutum ya yaba kanshi da wani abu wanda yake nuna cewa shi kin wani tsarkakakke ne kuma shi din wani mutanen kirki ne. Duk yanda ka kai ga zama mutanen kirki ba sai ka yaba kanka ba. Lalle in mutanen kirki ne kai, Allah ya sani. Lalle in kana da tsarki ma, Allah subhanahu wa ta'ala ya san haka. Sai yake cewa li anna taqwa mahallu al-qalb, dan saboda shi tsoron Allah mahallin shi shine zuciya. Ba sai ka zo ka ce ina tsoron Allah, abu ne a cikin zuciya. Mutane kuma ba su ganin zuciyar mutum. Mai ganin zuciya shine Allah subhanahu wa ta'ala. To ya san da kana jin tsoron shi ko kuma ba ka jin tsoron shi. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Sai malam yace ai Allah madaukaki shine wanda yafi kowa sani wanda aka samu tsoron Allah a tare da shi. Ma'ana duk wanda yake da tsoron Allah, Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani da shi, ba sai an kai ga lokacin da ake zawa ana bayyana wa mutane hakan ba. Sai malam yace kuma wali annal madha wali anna hazal madha lin nafsi, diddan saboda wannan yabo da mutum zai yi wa kanshi sababun lidukhulil ujubi alaiha, zai taimaka zai sa wato jiji da kai ya shigo a cikin zuciyar wannan bawan Allah. Duk in kuka gani mutum ya fara yaban kanshi a cikin al'umma, to mafi girman abin da zai biyo bayan yaban kai shine jiji da kai. Daga lokacin da mutum ya shigo cikin al'umma yana ganin ya fi su da wani abu, yana yaba kanshi a duk cikin su ba wanda ya kai da sanin Al-Qur'ani, ai din na fi su. Duk cikin su ba wanda ya kai da sanin hadisan Annabi, din na fi su. duk cikin su ba wanda ya isa ba da sallah in ina nan saboda nahi su ilimi wannan yaban kai kenan ko to abin da zai biyo baya shine jiji da kai daga ƙarshe kuma sai ka gani yana jiji da kai akan su sai ringa nuna su ba kowa bane a lokacin da bayyana sai malam yace kuma wannan abin na yaban kai sababul liziyai sababi ne wanda zai kawo riya ita kuma riya shine mutun yayi abu ba dan Allah ba lokacin da yake yin wa'azi ana neman lada ana neman al'umma su taru sai ringa yin wa'azi ba dan Allah ba diddan a ce ka wani ilimi gare shi wannan kuma malam yace muhbitul lil a'mal abu ne wanda yake bata ayyuka duk wanda yayi aiki na neman lada sai bai yi shi ba dan Allah yayi diddan saboda mutane su gani diddan saboda mutane su yaba to wannan abin nashi ya riga ya lalace babu ladan da zai samu wajen Allah subhanahu wataala sai malin yace wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihat shi kuma mu'mini duk yanda yayi yunkura da kokarin shi wajen aikata ayyuka wa'inda suke kyawawa wajtinabil muharramat yayi yunkura ya bada kokarin shi wajen nisantar ababin da Allah ya haramta malin yace fa innahu la yazalu mukhassira to daga ƙarshe dai za a samu dole yana da gajiyawa a wasu bangare duk yanda dan adam ya kai ga bin Allah to sai ka same shi a wani guri yana da wato karamcin cika wa'innan biyayya ta Allah ma'ana zaka same shi da gajiyawa kamar yanda bawashi yake cewa dan adam tare yake bai cika goma ba duk yanda ka kai ga bin Allah sai an samu wani bangare wanda kai kuma kana da rauni a wannan wajen duk yanda ka kai ga nisantar ababin da Allah ya haramta to in Allah ya rasa a samu wani bangare wanda ka dan hada kadan koda ma ba da yawa bane ba saboda dan adam tare yake bai cika goma ba sai ce wa zaliman li nafsi kuma dan adam mai zalunta kan shi ne kamar yanda Allah yake cewa innahu kana zaluman jahula dan adam mai zalunta kan shi ne kuma mai jahilta ababe da yawa ne wa idza kana abubakar radiyallahu anhu siddiqu hazihi al-umma yanzu mallan zai ba mu labarin sayyidina abubakar yace mukalli girma da matsayi irin na sayyidina abubakar sayyidina abubakar ɗan uwa duka annabawan da Allah ya aiko da manzanni in ka cire su babu wanda ya kai shi falala daga an hudda manzanni an hudda annabawa tun daga Allah ya halicci duniya har da za a tashi kiyama ba wanda ya kai sayyidina abubakar matsayi kuma shine siddiqu hazihi al-umma mai gaskiya na wannan al'umma ta mutum musulmi malin yace ku dube lamarin shi shine siddiqu hazihi al-umma mai gaskiya na wannan al'umma kuma wa khairun nasi ba'da al-anbiya yafi kowa alkhairi bayan annabawa shine ce lamma sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya tambayi annabi sira da amince Allah tabbata gare shi an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi abubakar ya tambayi annabi yace ya rasulullah ka koya mani wata addu'a wannan addu'a wanda zan ringa yi a cikin sallah mun san da cewa ita sallah mahalli ne na addu'a musamman a lokacin da bawa yake sujada annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa akthiru min fa akthiru wa amma as-sujuda fa akthiru fihi min ad-du'a fa innahu qad fa qamil an yastajaba lakum aw kama qala alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kun yi sujada kuka kai goshin ku kasa a lokacin da kuke sallah ku yawaita roƙon Allah ku yawaita addu'a saboda annabi yace ana gak da amsa muku roƙon da za ku yi ma'ana sujada mahalli ne na amsa addu'a kenan a sallah ana yin addu'a sai abubakar ya tambaye annabi ya koya mushi wata addu'a wanda zai ringa yi a sallar shi malam yace mu duba mu gani girman abubakar da matsayin shi allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul sai annabi ya koya mushi wannan addu'a wata addu'a ce اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم النبي ce mushi in ka zo cikin sallah ka zaka yi addu'a ka fada ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya ubangiji lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa anan ne maganar take yanzu muka fadi matsayin Abubakar a cikin al'umma daga annabawa sai shi a falala amma annabi ya koya mushi yace in zaka roki Allah ka roki Allah ni na zalunci kai na zalunci mai yawa wanda yake nuna maka cewa duk yanda mutum ya kai ga falala to tabbas zai zalunci kai haka ka'ida take ta mutane sai yace wala yaghfiru dhunuba illa anta ya ubangiji kuma babu mai gafarta zunubi face kai faghfirli maghfiratan min indika saboda ka gafarta mani wata gafara wadda za ta fito daga gare ka warhamni ya ubangiji ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle Allah kai mai gafara ne kuma mai jinkai wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu Abubakar inda muka faɗi matsayin shi yanzu sai malin yace fa kayfa sha'nu biman huwa dunahu to yaya lamarin yake ga wanda ba sayyidina Abubakar ba idan har shi duk da matsayin da gare shi a wajen Allah duk da girman matsayin shi a cikin al'umma an ce ya roki Allah ya ce shi ya zalunci kanshi zalunci mai yawa to wanda ba shi ba me ya kamata ya ce shine wannan tambayar da malam yake lalle wato dan adam duk yanda yake girman matsayi zai iya abukawa a cikin kurakurai amma wanda ya fi alkhairi a cikin masu kurakurai shine wanda yake tuba ga Allah subhanahu wataala kuma malam ya kawo kisa ta ummuna Aisha radiyallahu anha yake cewa wa inda ma sa'alat ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha qali wani lokaci Aisha Allah ya kare da gareta ta tambayi Annabi sira da mutunci Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wata aya da Allah ya sauko Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un da wannan aya ta sauko sai aya ta daurewa nana Aisha kai aya tana cewa wallazina yu'tuna ma ataw da wa'annan wa'inda suke aikata abin da suka aikata wa qulubuhum wajila alhali zuciyarsu tana cike da tsoro suna cike da wato razani annahum ila rabbihim raji'un cewa lalle su za su koma zuwa ga ubangijinsu da wannan ayi ta sabka qalat si Aisha tace أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون يا رسول الله وإنهم عند الله يكي بيانه سنة أيكة أبن سكة أيكة الهالي زوتي يسدنا تكيد سكورو سو أنا مغانا ني أكام منهم عند سكي شنجي أكما سكي سادة ني كوكما يعني سوى دقالي بي وند زي شنجي يي سادة shine za a ce ya aikata aikin da ya aikata na shan giya da sata kuma yana jin tsoron Allah shi da Ubangiji saboda ya san ba ta yi ba kyau ya san amma Allah Allah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya bint as-siddiq a ba haka al'amarin da yake yake ya siddiq ya Abubakar siddiq kenan sai Annabi yace mata walakinnahu amma wa'annan wanda Allah yake bayanin su alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna sune dai mutanen da suke yin sallah suke yin azumi kuma suna yin sadaka to ina matsalar take wa hum yakhafuna alla tuqbala min babban abin da suke jin tsoro kal aje sallar da suke yi azumin da suke yi da kuma sadakar da suke yi ma Allah bai amsa ba saboda galibi ayyukan da muke yi na ibada babu wanda yake da tabbacin cewa Allah ya amsa yanzu ka kaddara kai shekara 10-15 kana yin ibada kana bautan Allah subhanahu wataala yanzu kwatsam da ka tahi ranar lahira sai aka ce maka to ai kai rabon kama da amshin maka ibada yau shekara 10-15 mana duk ibadar da kai bayan wannan shekarun Allah bai amsa ba to ai ku ina ga ta lalace maka to haka mu muke zo muna yin sallah haka muke zo muna azumi babu wanda yake da yaqinin cewa azumin da yake sallah dai ma Allah ya amsa muna fatan Allah ya amsa mana to Annabi yace irin wa'annan mutane su ne Allah yake bayani suna yin azumi suna yin zakka suna yin sadaka suna sallah amma suna jin tsoron cewa in sun koma ga Allah Allah bai amsa ba lalle wannan abin tashin hankali ne mai girma to me yasa malam ya kawo wannan ana malam ya kawo shi ne saboda da nuna maka cewa jiji da kai ba abin yi bane sai kaje kana nuna mutane kai babban malami ne kai na kusa ga Allah ne kullun a masallaci kake wuni ya karin ganin kai kowa imani sai an tayi lahira ya ce ma duka aikin da Allah bai amsa ba to ina magana kai kowa imani take wanda kake renawa su kuma Allah duka ya amshi masu kenan shi dan adam ba a bakin komai ba yake abin da ake so shine ya kaskantar da kan shi mai da lamarin shi ga Allah subhanahu wataala sannan malam yace wa qala abdullahi bin abi mulaik rahimahullah Ni daga cikin magabata Abdullahi bin Abi Mulaika yake fada yake cewa adraktu akthara min 30 sahabiyyan kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsi. Yace ni nan da kuke gani na isko sama da sahabi 30 wanda na isko su na gansa da ido na, amma wannan sahabban na annabi ne dukkan su kowa yana jin tsoron munafunci akan shi, akan kanshi. Sahabi 30 kowa tsoro yake a ce munafiki ne shi. To tambaya anan ita ce wane ne sahabi? Sahabban nan wasu ne Allah ya ma shaida, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سوني وند الله تي يا رب بس سوما سين يطلش. دك دا وند شيد دا الله يا موسى أبو عليه دا بند دا. إيرن سو محمد رسول الله والذين ما هو أشداء على الكفار روح ما أبين. دك وند بيان سوني الله تي. الله يا موسى يبومي كيو. أما دي دك دا وند شيد دا الله سوروسكي أنس سوروتي يو. إيرن سو يا دم منافق. Ya zo a hadisi sayyidina Umar ya iske Hudhaifata bin al-Yaman. Hudhaifata bin al-Yaman shine abokin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yakan kira shi yace wani dan wani munawaki ne, wani dan wani munawaki ne. Shi kadai Annabi yake ga ma sai Umar bin al-Khattab sai isko Hudhaifa gidan shi. Mun san matsayin Umar shine mutum nabi bayan Abu Bakar, amma da Annabi ya faɗi ma Hudhaifa sunayen munafukai sai Hudhaifa Umar ya tada hankalin shi ka aje yana ciki ku jenda suke tsoron munafuci. Wane ne Umar? Mu mun san wane ne Umar, amma shi tsoro yake ka aje ma yana cikin munafukai bai da tabbaci ma abin da yake Allah ya amsa. Sai yazo ya ce ma Hudhaifa, Hudhaifa ka gaya mani ina cikin su ne? Hudhaifa ya ce a'a, ni ba zan iya gaya maka sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hawaye shi. Saboda shi da Annabi suka yi sirri ya zai gaya ma wani? Sai bayan Abu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ya bar duniya, Umar yana tuni sai ƙara dawowa wajen Hudhaifa yace to yanzu kawa Allah ka gaya mu ina cikin su saboda ba ni samun nutsuwa. Sai Hudhaifa yace a'a, kai bakka cikin su kuma daga kai ba na gaya ma kowa ba. Shike yanzu to kwana ya samu nutsuwa bai yi cikin munafiki. Ku duba ku gani yanda suke ji ma kansu tsoron munafici, duk da kasancewa su sahabban Annabi wanda suka yi rayuwa da Annabi suka so shi kuma shi ma ya so su. Umar bin al-Khattab hadisi ingantacce a cikin mutum goma da Annabi ya zano suna cikin aljanna har da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar dan aljanna ne, amma tsoro yake ji a ce shi munafiki ne. Da ni da kai wa ya gaya mana mu ɗan ina ne mata kwana? Amma sai ka samu da yawa daga cikinmu ba mu yin tsoron yaya ayyukanmu suke. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Malai ƙara kawo magana ta Al-Hasan al-Basri, Allah ya ji ƙanshi da rahama. Al-Hasan al-Basri yake cewa al-mu'minu jama'a ihsanan wa shafaqatan. Yace to ai shi mumini dama ya gama ababe guda biyu, ya haɗa kyautatawa a cikin ayyuka wa shafaqatan kuma ya hada tausayi. Duk inda mu'mini yake zaka ga yana yin aiki mai kyau kuma yana tausaya ma kanshi. Yana sallah amma shi yake to Allah ubangiji dai amsa mana, yana tausayin kanshi da kanshi duk da yana bin Allah dai bisa dai. Yace wal munafiq, amma shi munawiki jama'a isa'atan wa amna, ya hada abu biyu shi ma, ya hada munanawa kuma ya hada aminci. Ma'ana shi munawiki duk da saban Allah da yake hankalin shi a kwance ba abin da ya sha mai kai, amma mumini yana aikin na ibada hankalin shi ba a kwance yake. Kun ga ai akwai bambanci tsakanin biyu. Sun matala Al-Hasan, sai Al-Hasan al-Basri bayan yayi wannan magana sai ya karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala, inda Allah yake cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Allah madaukakin sarki yake cewa lalle su ne wa'annan mutanen wa'inda suke cike da tsoron Ubangiji dangane da abinda suke aikatawa, suna aikata ayyuka managarta amma kuma suna cike da tsantsan tsoron Ubangiji su madaukaki. Anan malamin ya kawo ƙarshen ka'ida ta 9. Kenan a takaice ka'ida ta 9 tana mana bayani dangane da jiji da kai na ɗan adam da suke yi. Malamin yace ga mai buƙatan zuciyar shi ta tsarkaka dole ya nisanta da jiji da kai, sannan kuma kada zuciyar shi ya zamanto ta gallabe shi, tana rudar shi ya rudu da zuciyar shi, tana gaya mishi abin da yake na ƙarya da gaskiya kuma ya ringa biye mata. Allah madaukakin sarki ya kare. Sai malamin yace alqa'idatul ashra, ka'ida ta 10 ita ce kuma ta ƙarshe a cikin wannan littafi. Malamin yace ka'ida ta 10 ma'rifatun nafs, sanin zuciya. Babban magana ce, wato sanin zuciya ya kamata mutum ya sani, ma wai shi da wai zuciyar shi ma wata iri ce. Yanzu da zamu tambaye kanmu da kanmu, ko ya faɗi a wace irin zuciya gari, akwai wanda bai sani ba? Zuciyarka kai wata iri ce? Malamin yace to daga cikin abin da zai taimaka ma ka samu tsarkin zuciya, ya kamata ka san ita wannan zuciyar ta kawai wace iri ce ma. Sai yake cewa wa mimma yatahattamu fi babit tazkiya, fi babit tazkiyatin nafs, yana daga cikin abin da ya zamanto cikakken abu ne dole ne a san shi a bangaren abin da ya shafi tsarkake zuciya. Ma'rifatu haqiqata hadhihi an-nafs, mutum ya sanya haƙiƙanin wannan zuciyar mata ce. Wa ma'rifatu sifatiha, kuma ya sanya siffar wannan zuciyar take. Li yasahhula al-i'tina'u biha, dan saboda kula da ita yazo da sauki. In ka san guri zuwan shi ba zai ma wahala, amma in baka sani ba fa zaka sha wahala. Yanzu wanda ya san wannan masallacin ya san yana da kowa daga baya, ya riga ya san masallacin yanda yake, ba ɗaya ba yake da wanda shi hanya ce ta kashi ga ana sallah. Wataƙila in ya zo injin shi a can zai ajiye, sai ce to tun da ne ga kowa masallaci kenan, ana ake ajiye injinan. Kai kuma da kai riga ka san masallacin, ka sani ana shigowa da shi, ko ka ajiye anan, ka in ka ga nan bai maka ma ya ka ɗan kewayo da shi nan. Ma'ana sanin ka ne ya sa ka san yadda za ka gudanar da tayi. Shi kuma rashin sanin shi yasa bai ma san ta inda zai fara. To shi yasa malamin yace sanin ita wannan zuciya take zai sauƙaƙa maka kula da ita, wani ayatiya, sannan kuma ka tarbiyyantar da abinka 100%. Wa mudawatiha, sannan zai taimake ka ka magance ta. Min al-afati allati taqra alaiha, na daga munanan abubuwan da za su iya zauwa a gare ta. Sai ce wa qad wasafa Allahu subhanahu wa ta'ala an-nafs fi kitabihi al-karim bi thalath sifatin mashhuratin ma'luma. Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya siffanta wato zuciya da siffofi guda uku a cikin Al-Qur'anin shi mai girma. Siffofi ne shahararru sanan. Ma'ana a cikin Al-Qur'ani Allah ya yi bayanin zukata daban da a gurare daban-daban, amma duka bayanin da ya yi sai ya kasa zukata gida uku. To kenan abinda malamin yake so ya ce maka, duk yanda zuciyarka take ba za ta fita daga ɗaya cikin wa'innan ukun ba. In ba ta kasance ta faru ba ta zama ta biyu, in ba ta biyu ba to ta uku ce, daga wannan babu wata. Wa'inne ne wa'innan siffofin? Sai ce wahiya, su ne. Na farko an-nafsul mutma'inna, ita ce rai wadda take cike da tsantsar wato nutsuwa, rai wadda take da nutsuwa. Shin kowa ne ran shi yake da nutsuwa? Kowa zuciyar shi take a nutsi? Wacce ce rai mai nutsuwa? Yace wahiya allati tuma'annatu bil iman wa dhikrillahi ta'ala, ita ce ran da duk lokacin da ake magana imani to anan zaka same ta, ta samu nutsuwa. Duk lokacin da ake ambaton Allah a wannan lokacin zaka same ta, ta samu nutsuwa. Wa ibadati, ita ce ran da in tana cikin bautan Allah anan ne take samun nutsuwa. Wa husnul ikbar, duk lokacin da aka ce a zo ga aikin Allah anan zaka ga tana samun nutsuwa. To dole mu tambayi, shin zuciyarka in ana ambaton Allah yaya take? Tana samun nutsuwa ko kuma shi kake annabi mai ka? A daga cikin mutane akwai wanda aka kunna Qur'ani zaka ji ya ce eh hakuri ka shi mana shi, kaga shi wannan kwata-kwata babu shi a wannan lissafi. A daga cikin mutane akwai wanda Allah yake ayi sauki ayi sallah ya huta, bari mu yi mu sarki, ma'ana abin ya mushe wani jira ne yake sarki kawai, wani yau ni ne da aka dora mushi dole sai yayi, in ba haka ma da bayayi ba. A daidai lokacin da zaka samu wani shi kuma jira yake ayi sallah, saboda in yi sallah dadi yake ji a shi. Ako kuma wanda in aka ce mishi Allah madaukakin sarki ya ce kace to Allah ku yi hakuri ku wannan wa'azin na ku kullun ayi ta mana wa'azi, akwai mutane wanda suke haka. Ako kuma wanda shi Allah yake a ce ma Allah ya ce, to wannan zuciya ta farko ita ce zuciya wanda take da nutsuwa dangane da ambaton Allah da ibadan Allah. A ina Allah ya bayanin su? Allah ya bayanin ta ne inda Allah ke cewa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حكم الله يفعل أو نقول إن ربنا يكتشوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يكتشوا الذين آمنوا للسنة وإن دسك إيمان دا الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله كما زكاة سنة سام النسوة دا أنبات الله. Kunga san farin zuciya na farko kenan, zukatansu suna samun nutsuwa da ambaton Allah. Sai Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, lalle tabbas da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa. A wani gurin na daban Allah ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya ke wannan rai mai tsantsar nutsuwa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ki koma zuwa ga ubangijinki kina mai yarda da sakamako abin yarjiya. Wannan a lokacin da za a dauki ran mumini kenan, abin da mala'iku suke gaya mishi shine ya ke wannan rai mai nutsuwa, ki koma zuwa ga ubangijinki kina mai yarda da sakamako wanda yake abin yarda. Shi yasa za ku gani wani in yazo mutuwa yana farin ciki, saboda ya yi wannan kalmar an ce shi yardadde ne a wajen Allah, dan me zai farin ciki da mutuwa? Ba zai yi ba. Sai Allah ya ce fadkhuli fi ibadi, yake wannan rai ki shiga daga cikin bayina, warkhuli jannati, sannan kuma zaki shiga aljanna. Albashir kenan, mutanen kware in sun zo mutuwa Allah ya musu albashir da aljanna. Taya zai mutu da bakin ciki? Sai a samu wani ya mutu yana dariya, sai a ce wallahi dai zo mutuwa dariya ne. Wani kuma zai ringa yin magana cikin sauki hankalin shi a kwance, ku da kuke kusan shi kuna tada hankali ya ce a kwantar da hankalin ku da Allah. Sai bayan ya mutu sai ka zana cewa wallahi ni da nazo ganin shi muka gaisa ina cewa ya zikita yake a kai ba komai ma Allah, ashe shi rayuwar ce ta zo karshe? Yo yana daga cikin masu imani an ce kwantar da hankalin shi Allah ya rarrafe shi, kai da kake duniya kake da sauran aiki ai kai zai ce kwantar da hankalin shi, shi hankalin shi tuntuni ya riga ya kwanta. Wannan ita ce rai ta farko. Rai ta biyu mallai yace ita ce annafsul lawwama, rai wanda take tuhumar kanta da kanta. Yaya wannan ran take? Mallai yace wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'li al-khata, ita ce ran da duk lokacin da mai ita aikata kuskure sai ta mishi tambaya, za ka tuhume shi me yasa ka aikata haka. Akwai mutane wanda shi da kanshi in yi abin zai zo ya zauna ya ringa nadama, kai bai kamata ba a ce na yaka, yanzu kamar ni in yaka la hawla wala quwwata, ya za a yi in ba su haƙuri, Allah na tu astaghfirullahi, Allah ka yaye mini ban na ƙara. Shi da kanshi wani lokaci ma zaka ji bakin shi yana furta har mutane suna yi bai ma sani, ma'ana a kullum in yi kuskure zuciyar shi za ta tuhume shi sai ta nuna mashi abin da kai ba daidai ba ne, ta nuna mashi annahu muqassarun fil wajib, kai sallar da kake yi ta yi kaɗan. Sai kaga yana tambayar kanshi, ka wallahi ni ba anan a wannan satin ba bai baki amin lil ko da ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya akai haka gaskiya na lalace. Me yasa yake ma tambayar kanshi wannan tambayar? Saboda zuciyar shi zuciya ce allawama mai tuhumar kai da kai. Shi yanzu yayi sallar farilla, abinda yake tunani ya jima bai baki amin lil ba, sai yake tuhumar kanshi, ya akai haka. Ko kuma au tafriqihi fi ta'a, ko kuma yayi sakaki wajen yin aikin ta'a, sai ta ringa tuhumar shi sai ce ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
yau sati biyu ban yi ziyara ba
ha inna lillahi ya aka yaka
me yasa me ne ni kwana biyu da duk bayan sati sai nayi ziyara ɗan uwa nayi zumunci yau an yi sati biyu bai ba gaskiya ban kyauta ba ya kamata gobe in kai wannan wanda yake da irin wannan ran shine ake ce ma annafsul lawama zuciya wadda take tuhumar kanta da kanta ita kuma a ila Allah yayi bayanin ta Allah yayi bayanin ta a cikin suratul qiyama inda Allah yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyama sai yace wala uqsimu bin nafsil lawama Allah yace ina rantsuwa da rai mai yawan zargin kanta ma'ana duk lokacin da yake ta wani aiki sai dinga zargin kanshi gaskiya ban kyauta ba nayi ba dare ba ya kamata in gyara to wannan ran da ta farko da rai ta biyu dukkan su abin yabo ne in kana da rai ta farko ita ce wadda take samun nutsuwa a ambaton Allah to abin yabo ne in kana da rai ta biyu wadda take zargin kanta in tai ba daidai ba nan ma abin yabo ne sai kuma ta uku ita kuma ta uku ita ce sharrun nafus ma'ana ita ce mafi shari a cikin su wacce ce ita ce annafsul ammaratu bisu ita ce zuciyar da take umarnin mai ita da yin aikin banza ita ma Allah yayi bayanin ta wacce ce wannan mallai ce wahiyal lati tahassu sahibiha ala fi'lil muharramat ita zuciyar ce da kanta take ce ma mai ita ya je ya aikata saban Allah warti kawul atham ita take ce ma mai ita ya je ya yi zunubi wata qudu ila mawadinil munkarat ita ce take tuka mai ita ta sa shi ya je duk inda ake saba ma Allah sai kace na cewa wallahi ni ban san waye aka yi nazo zuciyar shi ce ta ja shi kuma sai ya biye mata sai suka yi wa mawadi'ur radila sannan kuma ita ce take jan mai ita ta kai shi duk wani gurin da za a kaskantar da wato umarnin Allah wata dafa'uhu ila fi'lil qaba'ihi war radai sai ta tunkuɗa shi ya ringa aikata munanan abubuwa waɗanda suke masu ƙazanta a ina Allah yayi bayanin ta Allah yayi bayanin ta ala lisani Yusuf alaihi salam lokacin da annabi Yusuf ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya wato yayi ya kai shi gidan kasu bayan matar sarki ta buƙaci yayi alfasha da ita annabin Allah ne wa ta buƙaci alfasha da shi amma sai yake yace innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimin la yuflihul kafir sai yake cewa lalle ubangiji ya kyautata mani makoma shi kuma ubangiji na baya sawa waɗanda suke kafirai azzalimai su ci nasara ita kuma tayi arwashin wa wa in lam yaf'al ma amuruhu la yasjudanna aw la yamassannahu azabun alim take cewa in bai yi ba abin da nake so ma'ana bai alfasha da ni ba zai gani ai mu muke da mulki saboda ita matar sarki ce tace ko mu sa shi kaso ko kuma mu ci azaba mai radadi daga ƙarshe annabi Yusuf abin ya kai mishi ga ya rasa yanda zai sai ya ce rabbi sijina qala rabbi sijina ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi sai ce ya ubangiji ni kasan ma ya fiye mini alheri kun ji mutanen kwarai duk da matar sarki ce ita take da mulki kuma tana da kyau na halitta ta buƙaci alfasha da shi ya kiya ta ce ko yayi ko a mishi azaba ko kuma kai shi gidan kasu in yayi kuma ba abin da za a yi amma tsoron Allah shi ya ce a'a sai ya ce ya ubangiji ni akai ne kasan ma ya fiye mini akan in yi wannan aiki na banza shine a cikin bayanin shi sai yake cewa wa ma ubarri'u nafsi kuma ni ba na tsarkake raina duk da kasancewa ta annabi ba abun mamaki bane raina ya sa ni in ji ina so in aikata wannan saban Allah din kenan dan kaga ni kai malam ne kai liman ne kace a mu mun yi karin wannan abun a zuciya ta wuce a mata wannan baka sani wani nau'in zuciya gare ka sai yace inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi yace lalle zuciya mai umarni ce da aikata ayyukan banza sai dai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ya yi jin kai sannan kuma ya masa wato rahama in Allah bai kula da zuciyarka ba dan ka saba ka wada cikin saban Allah tuni ba wani abu ne wanda kai kawo saboda ita rai ammaratun bisu mai umarni ce ga aikata aikin manza kuma wannan shine jarrabawar da Allah yayi ma dan Adam ita ce jarrabawar zuciyarka tana san ababan da suke na banza wanda Allah ya hana kuma kullun ce maka take kai to kai kuma sai aka ce kakka yarda da ita in ta ja kai ma ka ja kuma kakka yarda ta janye ka kai ne ake so ka jawo ta annabi adam lokacin da Allah ya halicce shi a aljanna shi kadai aka halitta mishi hawwa ta zama matar shi sai Allah ya ce ga aljanna nan ku ci duk abin da yake aljanna komai in kuka yi ba laifi komai in kuka ci ba laifi amma banda ce ita ce guda ɗaya ta sai Allah ya ce wannan banda ita to amma saboda zuciya mai umarni ce ga aikata aiki wanda yake mai muni kullun in yazo wuce aljanna in yazo kusan wannan ita ce yayi sai zuciya shi ta ce to wai kai baka tunani me yasa Allah ya ce banda wannan ka ji dan adam wato duk da aljanna da irin ni'imce da suke cikin aljanna amma shi yanzu tunda an ce banda wannan hankalin shi kuma da zuciyar shi nan take haska ne to me yasa banda wannan ko dai dadi ne gare ta ko dai in nati zan zama wani zuciyar shi take raya mishi irin wa'innan abubuwa kun ga yanda halin zuciya yake sai kuma shedan ya lallako sai ya kara mishi khutba sai ya ce kai ita wannan ita ce wa abin da yasa Allah ya ce kakka ci in ka ci zaka dawoma ba zaka mutu ba shi yasa Allah ya ce kakka ci kawai ka danci in ka ci Allah ya yahe ma shi dai yana kai kawo shedan ya gani ka wannan taurin zuciya gare bai bari ya biyo daga wajen matan sai ya lallako wajen matan ya mata khutba da ya dawo sai ta ce mishi a me zai hana a danci wannan ai ba wani abu bane ba kai dai a danci in aka ci koda sau ɗaya ne shikenan sai rizici ya su tarin yayi su saka shi sai Allah ya ce to kota daga aljanna kaji asalin auto da aljanna yanzu na da duk aljanna muke sai aka mai domin duniya to yanzu malamai sukan ce ai asalin wanda ya fara kawo tunanin in ka in mutun ya kiyama abu ka koma wajen matar shi shedan ne saboda da yazo wurin annabi adam ya kiyaye shi ne lallaba wajen matar shi sai ya ci nasara ma'ana yanzu wani plan ne na musamman na shedan wanda har yanzu yana aiki mutun ne aka zo gurin su za a yi aikin kirki aiki wanda yake na banza a biro in sai su iya amma daga an sai an gama tasu in matsa daga yazo in hajjia ta ce to wallahi za yi sai ce to shikenan iske ni biro da lalle duk da wa a da kiyawaye amma yanzu tun da hajjia ta sa baki ba yanda zai to wannan plan din shedan ne ya koya ma diyan shi wanda zai zo ba wani plan in kun tashi kuna so ku cimma abun an kiya daga can to ku komo daga nan saboda nan ya he rauni zuciyar mata tana da rauni sama da ta maza to kun ga anan Allah ya yi bayani dangane da zuciya wadda take al'amara bisu mai umarnin mai ita da aikata aikin banza kenan daga nan muka samu nau'ikan zuciya guda uku zuciya ta farko ita ce an-nafsul mutma'inna zuciya mai samun nutsuwa dangane da ambaton Allah da ibadan Allah zuciya ta biyu ita ce an-nafsul lawwama ita ce mai tuhumar kanta dangane da aikin da take aikatawa sai ta uku ita ce al'amara bisu mai umarnin mai ita da aikata aiki wanda yake na banza sai mana yace fa hazihi al-awsaf as-salasa lin-nafs wa'innan sifofi guda uku na zuciya hiya fil haqiqati ahwalun muta'alliqa bin nafs yace ai a haqiqani halaye ne wa'inda suke da alaka da zuciyar ita karan kanta sai yace walizalika fa inna hazihi al ahwal tataqallaw yace shi yasa ma wa'innan halayen sukan jujjuya wata tagayyar kuma sukan sassauya bihasbal waridat allati tabidu ala nafs daidai gwargwadon abin da zai zo ya darsanu ga ita wannan zuciya sai kaga wata ran zuciyarka tana maka umarni da aiki wanda yake na banza wata ran kuma sai kaga zuciyarka yayi ta zaman to allawama kai da kanka in kai ka ce kai gaskiya ban kyauta ba wata ran kuma kai da kanka sai ya zaman to zuciyarka mutma'inna ce sai kaga baka san komai kai da kanka zaka sa surat kunna qur'ani wata ran kuma an kunna ya kace a da Allah ku kashe sai ce wannan suna zawwa ne a daidai gwargwado abin da yake zowa ga shirin sai ce faqad tashtami hazihi sifati inda al-insani fi yawmin wahid bihasbi hali nafsi sai ce duka wannan sifofin guda uku ha ba abin mamaki bane ba za su iya haduwa a cikin rai daya a rana guda daga walkawarka da sai bayan kare sallar asuba sai a jika ka kunna wa'azin mallam Jafar yau ba abin da kake so sai jin wa'azi yanzu wa'azi ne yake saka nutsuwa kai ka kunna ka shugara abin da mallam yake faɗi kana Allahu akbar ma wataqila yanzu daga an jima an gauta fada da wani yazo kuma yana jin Qur'ani kai dalla kai ma kishi mu ya muna yin gaza ka kunna mana Qur'ani yanzu kaga al'amara bisu ke sannan kuma in marece ta yi sai wataqila a doke ka a tai da kai an ce ana wani biki a can an kira yin orchestra ka tai ka kalla ba kewaye sai bayan ka dawo sai ka ce ka waya ne ne wake na kawai wallahi bai kamata kaga anan an samu allawama ke kana tuhumar kanka akan abin da kai bai dace ba kenan wannan sifofi sun hadu a zuciya ɗaya rana guda duka yana iya yi wa ijmal sai ce wa qaddaraba ahlul ilmi li hadhihi an-nafs amsilatan tubayyin halaha mallan yace hakika wato ma'abuta ilimi sun buga misali ga wannan rai wanda take bayyana halin wannan rai tare da shi dan adam li yasula tasawwuraha 'ala al-muslim dan saboda musulmi yayi gawawa hangowa fayastahida ba'da dalika fi islahiha wa taskiyatiha sai hakan ya taimaka mushi ya tsarkake tashi zuciya kuma ya gyara ta wa aktasibu huna ala misalin li imamaini jalilain mallan yace bayanan da malamai suka yi yawa ne amma zan kawo misali guda biyu nan limamai masu girma guda biyu kenan zai kama da misali biyu al misalul awwal misali na farko wannan misali yana da tsawo da yawa kuma lokacin nan ya fara zawa karshe minti nawa ya saura ayi sallah minti goma to muna iya dan fara ko da mu yi da sabai sai mu dake misali na farko yace darabahul imamul ajurri رحمه الله في كتابه أدب النفوس. مثال نفر كوتة شين الليسا مثال إن الإمام الأجري يكوى أسكن التافنش أدب النفوس يكتشوا وأنا أمثل لك مثالا الإمام الأجري يكتشوا زنبك وني مثالي لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله مثال إن الأمر إيش بزيك ويؤجريك با إن الله يرضى يتي إعلم كسن أن النفس مثلها كمثل المحر الحسن من الخير yace ita zuciya rai da kake ganin shi misalin shi kaman misalin matashin doki ne ya kwatanta rai da matashin doki ko yace idza nazaran naziru ilayhi a ajabahu husnuhu wa bahahu in mai kallo ya kalle shi kan shi da kawar shi sai ta burge shi yanzu ya ka samu matashin doki wanda ya kai munzalin samartaka ya fara girma daga nesa in ka kalle shi wannan gashin nashi kwanta sai ya burge ka saboda in ka kalle shi a ido yana da kyan kallo da kawashi shine yace to rai ma haka take sai yace fa yaqulu ahlul basira sai masu hangen nesa sai su ce la yuntafa'u bihaza hatta yuradar yadatan hasana wannan dokin matashi da kuke gani babu yanda za a cin muriyar shi har sai an bashi tarbiya an bashi kulawa an horar da shi horo mai kyau wayu addabu adaban hasanan a bashi karatu kyakkyawa saboda doki karantar da shi yake akwai wanda su specialty ɗinsu ce karantar da doki duk abin da kake so dokin kai ma ka kira wasu su su koya ne yanzu aka cewa ko dokin nan aka mishi magana yana yi sai a ringa mamaki karantar da shi ne yake ai dabbobi ana karantar da su sai ce masu basira za su ce wannan doki sai an mishi wannan karantarwai wato an bashi kulawa wannan tukwana za a ci amfani shi fa yasluhu lit-talabi wal-harb sannan ne za a ci amfani shi a cin muriyar shi a lokacin da ake buƙatar shi kuma za a ci amfani shi ko da tsirire ya tashi sai ce wa yahmadu rakibuhu a waqibata ta'dibihi wa riyadati shi kuma mai shi wanda zai hayo shi zai ji daɗin wannan karantarwar da horarwar da aka mishi fa in lam yu'addab in ba a bashi ba wannan horarwai lam yuntafa bi husnihi wannan kyan nashi ai bashi da amfani yanzu a ce doki yana da kyau amma aka zo tsirire kullun shine na ƙarshe ai ba ci muriyar shi wala bi baha'i wannan kulliyar da gare shi a ce lokacin da ake buƙatar shi bai amsa kira ai ba a cin muriyar kulliyar shi ba
سيأتي فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة إن ونمي ونندوك يرغدا مغانا الدواء إنما سحن جنني سسكفت علم أن هذا قول صحيح توزي غانو تيوى مغانا سوغسكيات دومين شدوك سي أمه ردش فدفعه إلى رائد سي كراو مي هو رد دوك سي باش دوك شف راده سي هو رميدش ثم لا يصلح أن يكون الرائد إلا عالما بالريادة تو ينزو بعد دوك نغا مي هو رد وابا يا مي هو رد ويكي imme horarwa bai da ilimi wajen horar da doki shi ya hibare wajen horar da kaji sai ka kira shi kace ga doki za a samu matsala dole ya kasance yana da ilimi a wajen horar da doki kuma wa ma'ahu sabr alama ma'ahu mai ilmi riyada kuma bancin ilimin horar da doki daga gare shi dole sai ya hada da hakuri idan to yana da abu biyu fa in kana ma'ahu birriyadati wa nasahu intafa bihi sahibu to in aka samu wannan sai ya horar da wannan dokin to mai doki shi kuma zai ci muriyar dokin shi sai ce fa in kana rakidu la ma'rifata ma'ahu bi riyada shi kuma wanda aka ba yaje ya horar da wannan doki in ya kasance ba shi da ilimin horar da doki wala alima bi adabil khayr kuma bai da masaniya yadda ake karantar da doki yace afsada hazal mar zai bata wannan dokin ne daga ƙarshe wa ataba nafsu kuma za a sha wahala saboda za a bata lokaci mai yawa walam ya ahmad rakibu a waqibahu kuma daga ƙarshe ba za a ji dadin abin da ya wakana ba ma'ana ba za a ci muriyar shi ba sai ce wato wa in kana ra'id ma'ahu ma'rifatu riyadati wal adab lil khayr amma in ya kasance shi wannan mai horarwa yana da sani yana da masaniya dangane da horar da dawakuna illa annahu ma'a ma'rifatihi lam yasbir ala mashaqqati riyada amma sai ya kasance ga ilimi amma bai da hakuri saboda horar da doki akwai wahala tana iya wata ranya buge ka da kawai shi dole sai ga ya hakuri yace to amma in yana da ilimin kuma babu hakuri wa ahabbat rafiha li nafsihi sai ya kasance shi yayi so abu cikin sauki babu wahala afsada hadal mar yace anan ma zai bata doki saboda ba za a samu yanda ake so ba wa asa'a ilayhi kuma zai muzanta dokin walam yasluh li talab kuma lokacin da ake buƙatar dokin ba za a same shi a musu kira ba walalil harbi kuma lokacin da aka zo tsirai ba za a same shi yana da gudu ba wa kana lahu manzarun bila makhbari kuma zai zamanto gashi da kyau amma ba shi da amfani sai ce fa in kana maliku warai mala hayanzu misalin nashi da kare ba yace to muqaddara kuma a ce shi mai dokin kuma shi ne mai horar da dokin da kanshi ma'ana shi mai dokin shi ke da ilimin horar da dawakuna shi zai horar da wannan dokin yace ladima ala tawani sai ya zamanto yayi nadama akan wannan lokacin da ya bata da kuma sakakin da yayi yawma la yanfa'u nadam ranar da kuma nadama bata da amfani yanzu in ya kasance ka sa dokin ka tsiriri sai yazo na ƙarshe kuma a lokacin nan ne sai ka gano kai wannan dokin ashe da ma na kai shi na horar da shi tsirere da yau yayi amfani wannan nadama tana da amfani bata da amfani sai ce hina nazar ila ghairihi fi waqti talab kad talaba fa adraka yace musamman ma in ya kalli wani dokin na daban ana kiran shi yana amsa kira a daidai lokacin da ake so shi kuma nashin an kira bai ya amsa yace wannan lokacin zai zama to lokacin ne na dama a gare shi wa fi waqtil harbi kad haraba fasalima lokacin da aka zo za a tsirere shi a lokacin da ake sawo shi ma hilin gudun na tsirere shi baya yake yace a ran nan in yi wannan na dama ba ta zama shi amfani ba sai yace wa haraba fale muslim za a ga wannan dokin ya tsire ma bai zo ba ya amsa kiran go tsirerin da za a yi ba kullu zalika bi tawani kuma duka wannan ba komai kashi ba face wato kar wato sakakin shi shi mai wannan doki wa qillati sabrihi ba'da ma'rifatihi min da kuma karamcin hakurin shi da yake da bayan yana da ilimi na horar da doki amma rashin hakuri yasa bai tsaya bai mishi abin da ya kamata thumma aqbala ala nafsi yaluma sai ya dawo kanshi yana zargin kanshi ya akai haka oi wabbi sai ce kaito na ina ma lima farradtu me yasa nayi wannan sakakin lima kasartu dami na gajiya wajen horar da doki na da ma nayi hakuri dan bugun da zai mun aidan yanzu na cin mure shi dan zai ya ciyo mun kaza
sai ce laqad ala alayya min illati sabri kullu ma akra sai kaji mutum yana cewa duka abin da bana so gashi nan yanzu yazo ya dawo mini saboda rashin hakurin da nake mallaye ce wallahi musta'an Allah shine abin da nake sai ya ce iqalu aqilu rahimakumullah sai ya ce ku yi hankali ku sa hankalinku a cikin wannan misalin da na bada ilma hazal masal ku yi lura wadda take ta tsanaki dangane da wannan misalin na bada wa tafaqahu bihi yace kuma sannan ku fahimce shi da kyau in kun yi haka nan tuflihu wa tanjahu mallan yace za ku samu rabo kuma za ku tsira wannan misalin nan shi yana cike da rudani ya bada misali da doki kuma duka wai rai ce yake siffanta yana so yace maka ranka abu ne mai kyau musamman lokacin da ya kasance ka san abin da yake mai kyau a gare ta sai ka kai ka tarbiyyantar da ita akan wannan amma wajen tarbiyyantar da ita ka samu wanda ya san tarbiyyar ba zai yi ba kana so danka ya harbace Qur'ani ka kai shi wajen shahararren mawaki a garin ku ka ce to da Allah so yake ya harbace Qur'ani kaga ka saba lamba shine yace dole a samu wanda yake masani a bangaren kuma an same shi kasance mai hakuri kana so dan kai taso da tarbiya sai kai shi wajen malami ga ilimi amma ba shi hakuri kullun zane shi zai ringa yi da karshe yaron naka ya kasa gane karatu sai ya ringa tsoron malami tsoron ya hana shi karatu kenan malamin sai ya zanto mai hakuri yaro yana da wahalar sha'ani yayi hakuri da wahalar sha'anin yaron daga baya a cin wuriya abin sai ce kuma in kai ne kake da ikon tarbiyantar da wannan zuciyar taka shine misalta yace in kai ne mai dokin kuma kai ne zaka wato kiwatar da wannan dokin naka sai ce in kai ne mai zuciya kuma kai ne zaka kiwantar da zuciyar taka kai ne Allah ya ba ilimin sai ce to dole kuma sai ka samu hakuri saboda ita zuciya wahala kiwo gare ta in ka biya ta ka shantake kana son jin dadi zuciyarka tana son jin dadi kana so ka dan leka wajen ke dake dai sai ka ce wallahi wakace dadi gare ta dan alkomai ka biye zuciyarka to daga karshe za ka yi nadama a ranar da nadama ba za ta maka amfani ba lokacin da aka zo cin muriyar zuciya kenan shine ce lokacin da aka zo cin muriyar dokin lokacin tsere sai ka ga da ya gudu ma'ana yana so ya ce maka aka ta yi lahira lokacin da zuciya za ta biya mutane a sassa aljanna kai sai ka ga babu taka zuciya a ciki shine misalin da malam yake nufi sai ya ce fa hadha al-masalul awwal yanzu mun dawo maganar malam mai littafi mun bar maganar al-imam al-ajuri shi misali ne kawai malam mai littafi ya ce wannan misalin na farko yawadda bi al-imam al-ajuri halal nafs al-bashariyya al-imam al-ajuri yana bayani ne dangane da halin zukatan ɗan adam ya ce wa anna hakal muhri zukatan ɗan adam suna kamar doki ne wanda yake matashi allati tahtaju ila riyadatin wa sabrin fi tarwidiha wadda wajen wato kula da ita wajen kiwonta ana buƙatar wato masani a bangaren wannan kuma ana buƙatar juriya da hakuri wa an yakuna ala ilmi bil umuri allati tasluhu lin nafsi wa tuzakkiha kuma ya dace mutum ya zamanto anan ya san abin da ya dace da zuciyar shi daga cikin ababen da zasu tsarkake mishi ita wa anna al insana idza farata fi hadhihi al ma'rifa kuma lalle mutum in yayi sakaki wajen sanin abin da zai tsarkake miki zuciya kake zuwa ka nemo dan ka tsarkake taka zuciyar yace wa fi hadha tarwil fa innahu sayandu fi hadha al mataf gayatan min daga karshe shi wannan mutumin shine wanda zai yi nadama karshen nadama saboda in kake nemo abin da zai tsarkake maka zuciya zai zamanto daga ƙarshe a rayuwarka ranar da aka zo ranar ba da sakamako ana ba kowa littafin shi a hannun dama sai kaga an baka naka a hannun hagu to kuma a wannan lokacin ai wato nadamarka ba za ta yi maka amfani ba shi yasa wannan mutanen Allah yake ba da labarin su a cikin Al-Qur'ani mai girma yake cewa fa yawma subhanallah yawma idin yatazakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra a wannan ranan ne mutun zai ce kai cona Allah ya ce amma annalu zikra ina amfanin wannan tunanin nashi da kai cona yake kamar kai ne a zo za a muku examine na bak sai ka ki dokar lesson sai an duba ka samu sai ka ce kash kaga Abdul Watara muke yi da shi kullun ya ce mu je exercise ban biya shi yanzu da na biya shi da ni ma na samu yo wannan magana ta kasa saka samu to za ka sawa kuma nadama ce kake mara amfani to shine su ma haka tayi lahira za su yi nadama saboda ba su tsarkake zuciyar su ba a daidai lokacin da ya kamata su tsarkake ta wannan shine misalin da mallan ya kawo na farko misali na al-Imam al-Ajuri wanda kuma anan ne ya kamata a ce mun tsaya kenan zan mu tashi saki ne na gaba misali na biyu wanda kuma shi misali ne na Ibn al-Qayyim al-Jawzi Allah mai dauke sarki ya ji kansu gabaki daya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh